Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. A birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'az. A yau Talata, shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu a can Hawwau Abdul Karim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Dalla bayan gabatar da ni da aka yi Hawwau Abdul Karim yau kwaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana. Shirin namu na yau zai fara da yadda taron zabarmawa mazauna Ghana ya kasance, sannan mu dan huta kadan da kidan zabarmawa, daga nan kuma mu saurari yadda taron matasan Hausawa a Ghana ya kasance, daga karshe kuma mu kawo karshen shirin da kwalama. Kabilar zabarma a Ghana sun tsayar da taro inda suka bayyana cewa sun kasance a kasar Ghana tun sama da shekaru 300 da suka gabata, kuma sun bada gudunmuwa a kowane bangarori domin ci gaban kasar Ghana, musamman bangaren tattalin arziki. Taron sun dai ya haɗa kan dukkanin sarakan yankuna da na ƙananan unguwanni da magajiyoyi, da manufar cewa za su baje al'adu da isar da sakon zaman lafiya tun da kasar Ghana na tunkar zaben shekara 2024. To yanzu bara mu fara da sakonni da sarakan zabarmawa na yankuna da magajiyoyi, wato zabarmawa mazauna Ghana suka bayyana.
Sunana Hajiya Katumi Gwanze, magajiyan zabarmawan Suhum East Region.
Masha Allah, sun tabbatar
da su na so na zo.
Me zaki fadi game da taron yau?
Kwarai kuwa ci gaban zabarmawa ne na Ghana, especially kamar yadda sarkin zabarma yayye ya zo. Mu ma muna da wuri daga Guna Hafu Region, ana ce ma wurin zabarma. Zabarmawan da suka shigo Ghana, wurin suka yi zama, suka yi noma. Sai sa yanzu na gani an legalize zabarmawa. Muna da gari zabarma cikin Ghana. Sai sa yau duk kowanne zabar mai ne cikin Ghana, Ghanaian ne. Alhamdulillah, masha Allah, mun gode ma Allah, taron mu yayi kyau.
Farma mutanen wani gari ne daga wani kasa sosai.
Ai da shi kasan Niger, amma akwai kakannin mu da suka shigo Ghana. Ni na zaune gaban san Niger ba. Kaka na Ghana aka haife ta, baba na Ghana aka haife shi, ni da kaina Ghana aka haife ni. Amma da yake kakannin mu sun shigo Ghana, kuma muna da wuri cikin Ghana, ana ce mai zabarma. Sai sa mu duka yan Ghana ne.
Wani sako zaki ba wa zabarman Ghana da dukkan da zabarma wace a duniya.
Ina bawo kowani zabarmawa ne ke cikin duniya duka, alhamdulillah. Muna gaida kowa da kowa taron da muka yi.
Sunana Fatisullahi.
Wani sako zaki ba wa zabarmawa da Ghana da ma duniya duka?
Wallahi sakon da dan ba zabarmawan nan, mun gode da muka zama zabarmawa, muna son juna, kuma taron da muka yi kuma Allah ya sa mu taru, kuma Allah ya ba mu rawancin rai. Allah ba mu dogon rai wanda su kan zo bayan mu kuma mun gode musu kuma ya tunan
Brother Chief Ali Muhtar Northern Regional Zabar Mai
Masha Allah ka fito har arewacin Ghana ka zo nan saboda wannan taro
insha Allah
me yasa
don cin gaban Zabar Mawa yanda mun yi Zabar Mawa su ci gaba kuma a gane kamar Zabar Mawa ba ba shi bane Ghana don ana duwan ba mu da yawa Ghana wannan ko zai gwada kamar ba haka nan ba shi nan nan da ne shi mu yi kokari mu kama junanmu mu fidda bambanci tsakaninmu mu kama juna don cin gaba
ni ne sarkin Zabar Mawa Salga sunana Ahmadu Baba Dinnas
kana ganin Zabar Mawa sun ci gaba Ghana
mu dai zamanin mu ga garba Zabar Mawa sun wuce inda mutane ke zaton Zabar Mawa yanzu mu ci haka don yanzu cikin kasan Ghana inda ba Zabar Mai duk yake da ai proud kamar shi ba Zabar Mai kan da muka yi proud kamar mu Zabar Mawa ne mu mu zama grand grand chief kakan mu ya shigo
kakanninku da suka shigo Ghana ya jima
ya jima za a yi ce miki ne da za a shigo 300 years don kakannin mu da suka zo sun fara na from manyan kuma suka kare yandi za a kushe wasu duka na wurin
sunana Usman Alhassan na fito a Half Course to alhamdulillah taron da ya yi kyau sosai inda muka bi da komai mu yi kamar ya yi daidai don sai muna roƙon Allah ya kara mu gaba kuma
kina magana da International Ambassador na Zabar Mawa wanda ke based daga US sannan kuma Sardauna na Zabar Mawa na Ashanti Tourism na farko sai na ce muna ma Allah godiya wanga taro da ba wai mun zo mu nuna kamar falliya da wani abu bane a'a zumunci da yadda da kama juna da inda kakanninmu kamar yadda muka sani kakanninmu suna Ghana before in way 300 years zuwa yau bisa yanzu ya zabo mu rike juna mu san juna ina muka fito da yau da ho Ghana ba inda babu zabar mu amma wan irin taro haka shi zai bar mu san juna tafiyar mu zama daya
muna gode ma Allah da ya gwada mana wangan rana kuma wangan babban rana ne gare mu zabar mawa duka baki daya a Ghana saboda mun dade muna neman irin hakan ga sai wanga lokaci da Allah ya nuna muna sai sa ba abin da zamu fade ma Allah sai dai godiya muna gode ma jama'a kuma da suka zo suka mara muna yanda ya kamata da sarakai da magajiyoyi kowa da kowa muna gode ma kowa baki daya insha Allah muna son ga mata Zabar Mawa mu kama kanmu mu iya kanmu mu hada kanmu mu gama hankulan mu mu yi sinsiya dauri guda da ba ayya kare mu mu kuma ba yaran good education domin yau game da education ya bar muka kai inda muka kai ga saboda mun ba education ba mu wayewa balle mu kai inda muka kai ga shi yasa ina roƙon kowace mace da ke tare da mu cikin Zabar Mawa ayi kokari a kula da yara a ba su education
sarkin Zabar Mawan yammacin Ghana kuma sakataren na Council of Zabar Ma Chief ya ce babban abin da suka saka a gaba shine baiwa ƴaƴa mata karatu har izuwa jami'a kyauta
sunana Alhaji Adamu Abubakar Sadiq Tankuno ala kullu halin ina jin Zabar Mawan Ghana muna da tsari a cikin al'amuran mu duka yanayi ya kai lokacin da yake mu hada kanmu sosai kaman kan da kakanni suka yi inda mu yi magana Ghana kaman wato over 300 years kenan da Zabar Mawa muke cikin wannan kasa muna wannan kasa wannan sun budewa ba mu san kawunan mu ba a cikin wanga ne manya suka zauna suka kawo ra'ayi cewa kaman ala kullu hali a cikin kowace shekara musada mun ga taro muna sada zumunci muna gane kawunan mu muna tayyar da al'amuran mu hususan sanin batun neman ilimi na mata saboda shi an ga mu irin wanga bigiri ko ku an ga irin taro hakan ga yana da manufan shine wato Zabar Mawa duk Ghana duka mu hada kanmu mu san abinda da mu sa mu gaba na wurin neman ilimin yara saboda shi wato wanga abinda yake gaban mu kenan
wani mataki kuke dauka kan wannan abin da ke gaba
ala kullu hali kaman ni yanzu ganga as chief of Western Region ina da foundation da na create da sunan babana da muke da shi muke taimakan yaran mata talakoki da Allah wanda Allah bai huske da ilimi kuke taimaka musu ina cikin kowanne sarki kuma yana ayyukan kan da da mu yi muna dunka su
amma yara nawa kuka iya tallafa musu
tun inda na sa mai ido ne wato from SHS ko kuwa dan ce from university level ko kuwa tertiary level be it in any of the tertiary institution inda Allah ya sa ka samu admission I make sure I get the full scholarship for you so that kai ka samu wannan ilimi da zai taimaki ba mutum kare ba entire country called Ghana
duk inda aka bazamar me yake wani sako kake gani
kuma muna da bamu da wannan taga cewa kaman zabar ma na da asha ko kuwa tsanin mutum tashi hankali ba a cikin wanga garin mu Ghana wani bazamar me yana da tsitsi ne yake aikin shi kan da ya kamata mace ko kuwa namiji susan mace kike ka nemi ilimi ba ki nemi malimi ilimi makanki ba kin nemi ma ilimi da al'umma da da su ci amfani domin mun san mace ke renon yaro ni mace ta yi ta renon yaro da kyau da supportin baba ana ya samu yara na gari
mai martaba sarkin zabar mawan yankin Accra wanda ya karbi bakuncin jama'a ya ce ko ba komai wannan taron ya hada kan jama'a da zabar mawan da wanda ba zabar mawan ba
sunana Alhaji Musa Yahya Yandu sarkin zabar mawan da Ankara kuma president na National Council of Zabarma Chiefs Ghana
wannan taron kai ka sa
muna fatan alheri in kana shugaba in alheri yazo kai ne Allah kiyaye in baci yazo ma har wa yau kai za kira wato don na shugaba ce za sunana yake gaba amma abu ne da yake taron jama'a domin an ce za fito da shi gargajiya na zabar mawa to ba sai ba ce na bazabar me ba tunda ba ce na bazabar me ba ashe da jama'a akai
munfun wannan taron
hadin kai yana da kyau sosai don wurin nan yau an ga wayanda kila ba taba ba san su ba haka kuma an ga wayanda an san su kuma kila an jima ba gan su ba yanzu akwai wani yaro yana wasa da karatu na gan shi na mai fada yanzu ya zo min dan man shi na mamman magana
kuna da wani manufa ko agenda a jiya
ani ko ba mu yi taron ba ko abin da ke damu shine in ka duba ka je cikin history Ghana 17th century har zuwa yau wanda yake cewa bazabar me yana kasanga amma hawo yau babu wanda ake cewa ba ko she bazabar mu to ke dai ki duba how many years kenan
sama da 300
to an haifi babanka ko ko an haifi kakanka ko ko an haifi tabakunninka kai yau aka zo aka haifi shi aka ce kai ba na kasa bane to Allah na aka sa na kai to amma ba za ci mu wannan guri ba sai ai me shi an samu hadin kai wani lokaci da ya wuce in ka tayi university inda ka ce kai bazabar mu ne charging ka da dollar yau cikin ikon Allah cikin taruwa haka Allah ya sa ya wuce yau in ka je hospital in ka je kai bazabar mu ne sai a ce kaman kai ba mutumin dan kasa bane sha charging ka da dollar muna ku yau wannan ya wuce amma ai ba za a bari ba tunda muna nan shekaran jiya Ankara sun yi wa mawo sun tara kan junan su ko wani baka ba Ankara ya je gidan su muna nan daban ba sun yi damba an santa sun yi akwasi daya kin ikon Allah alshinga da muke yi da shi Hausan ga an samu ranan shi ne rana ta Hausa musamman mu ma daga nan Ghana mun zabi rana daya mu ma za mu haɗa kanmu cewa zabar mawa na ta ma ai ci gaba ne
zabar mawa ta samu ci gaban da ta shiga irin bangarori kaman bangaren gwamnati
ni kaina sai magana da kaina ina da bafade da ake ce mai professor Abu Yaya lecturer ne engineer daga University of Ghana Kwame Nkrumah University lecturer ina da wani da ake ce mai Tonko to mun saba kiran shi da lawyer Tonko zabar mai lecturer ne daga Ghana lecturer law muna da su doctors daga Sadia Yusuf ne ko da su da sai ne minta da Yusuf she is a doctor at 37 military hospital so baba ya muke ba abada baba ya muke ba muna nan
kun ta ko na musamman
abinda nake da shi da dan ce ma mutane na zabar mawa ne mu so juna mu rika juna ci anihin yare na bazabar me ba na mutum da ya bane indai Allah lalla da ikon shi yasa ka zama bazabar me Allah da ikon shi ne ka zama bazabar me kai bazabar me don haka bai kamata muna suka juna muna cewa wannan ba wannan bane ba zai kai mu gaba ba hadin kai ya kai mu nan yau kin duba an fito tun daga upper east an fito upper west to western region an fito bota rote nan an killace kowa ya zo ba abin da ya kawo wannan shi hadin kai irin zama haka kuma bayan da za a yi an taba wani muna roka kowane ne aka yi mishi abin da bai mai dadi ba yawa Allah yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yafe ina roka ayan kuri a yafe mini kuma abin yayi kyau kuma to Allah ya sa albarka ina kira iyaye a sa hankali kan karatun yara musamman diya mace a sa hankali kai ayi sa yara karatu sannan zabe ke zuwa shekaran nan kai da kasan baka da takardan zabe kaka je nan kai da kake da shi kuma da kaje ka jefa naka kuriya sai ka komo muna fatan Allah ya muna zaben mafi alheri duk wanda Allah zai kawo muna ya zama na wanda zai zo ne ji tausayin al'umma nan
Bayan taron zubar mawa mazauna Ghana wasu matasa a Ghana waɗanda suke kiran kansu Hausa Youth sun hada kan duk wani matashi Bahaushe ko kuma mai amfani da harshen Hausa a taro mai dauke da tarihi taron da ya samu halartar matasa masu fada aji tun daga kan masana harkokin tsaro likitoci hukumomi da makamantansu manufar taron shine tabbatar da zaman lafiya a lokacin zabe da kuma bayan zabe da rawar da sarakai magajiyoyi da shugabanni na matasa ya kamata su saka Alhassan Bello dan Rakiya masanin harkokin tsaro kuma mai sharhi akan harkokin siyasar kasa da kasa ya ja hankalin matasa domin su san kiman kansu
dan magana kan matasa don idan gari dai lallace a kawalin mu ke farawa haka nan kuma idan kasa dai gyaru dan na kan mu na farko da mutane ya rasa ku kuma da san zango da suka samu individual self awareness ka san kanka ke wane ne ina ka fito ina ne gidan ku da al'adar mutanen ka yake sannan ke da kanka talatin da Allah ya baka da potential ɗinka what are they idan ka san da kana da self awareness ya yi kanki wani ya zo ya rute ka ya ce maka je ka yi focus to one abin da ka san zai amfana da shi kan gwiwa sannan secondly mafi yawa idan muka zo wajen siyasa ko wajen voting mutumin zango muna samun matsala kuje samun takarar kasa kaga da ya faru haka nan je mu fara zanga-zanga a some kind of demonstration some kind of voting act idan ya faru haka nan mu yi kokari dokar kasa mu use the laws and regulations of the country mu nuna disagreement akan abin da ya faru amma ba da tashi hankali ba ba da fata sunan zango ga baki ɗaya ba ba da kuma fata sunan matasa zango ba sa gyara zango idan ka bari aka dauki wai wani ya yi aka sai aka zo aka laka maka yi roƙi rai ita yourself da kuma zango da kashi asalin zango ma da kashi kafin cikanta sannan kuma in zango muna nufin community self awareness idan muka duba zango nan mu dewa asali kasuwanci ma kasa a tashi ana fadi kuna the market was controlled by us so the question is me yasa yau idan ka zo ana batun fara da tashi hankali sai mun mu ake nunawa amma idan ka batu tsari arziki da sauransu ban na mutum zango maga kamar there is no power connected to kanka cikin a ko ga yau da zaka ji ba na shi zango inda kaga dan siyasa ya zo duka akwai abinci waje mai idan ba abinci zai zuwa idan ba da abinci zai zuwa so the question is ya da ku ya mutu kan mu in son mu doki wannan importance da aka famu mu ci amfani shi
shi kuwa Malam Adib Sani masanin harkokin tsaro ya yi gargaɗi yadda watsa labaran kanzon kurege yake iya haifar da tashin hankali.
Recently, we organized a Ghana Report Summit and still learned about misinformation, that disinformation. And Kajian Jabuta Aiki, ESI, on social media, that has serious security ramifications. And last time, Kajian Jabuta Aiki was saying misinformation, disinformation. What was the difference? Misinformation. Then I can't say without knowing, you know, misinformation. But I can't say one that affects the room. still accept or shielding this information. And so elections in the Zambia, one of the biggest security threats that would be the shielding misinformation, the disinformation. For example, India hacker, Hindus, I first catch in China, and so that I've been happy, how vigilante. When we, when the idea, state when information can what's up, come on, oh, I was to make the secretary shine, then the cow vigilantes would invade the apology that the secretary that. So that is the effect of false information. And about 2 weeks or 3 weeks ago, like a UK, something very similar. When Yeshga, I think school in Yara, Yaku, Yeshga, Yara, Tukabutu, Babu, Yiba, and the whole place, oh, the dash on rugby, starting the another threat in the movie is the Shini, the threat of violent extremism, but to terrorist groups in that. And mostly, other equipment to deal with Islam. And so, Yakubas and they will prove beyond reasonable doubt that look, we are opposed to these actions by these terrorists. Currently, Burkina Faso. They are the second most impacted country in the world after Afghanistan, according to 2002 Global Terrorism Index reports. Afraid terrorist activities like Niger, like Mali, even Ivory Coast, recently attacked Yanto Bukuma, but Ghana clearly got attacked. It's not that we are doing anything different too. Just as I think Star Ali Mukai. Because Unga Kamau, terrorists in Abinaski, Ghana is a withdrawal point for them. So Unga attack at Chicken Burkina Faso, so that Shuwa, Ghana, to restock, to rest. They were in other families in Ghana. Alright, so Mutika, we have a very important role to play. Yes, the government is to wait. If you see something, you say something.
Mala Iwad Ibrahim, my brother Shawara, I had a cooking sorrow. The Makaman Tonsu, Yaibayani, I can't illar the Akida, Sakani Muslim, Yiki High Power, Yakuma Bada Shawara.
Nisa was the Moko in the local chief, and I can't get to hear so. When is a Muslim, I think that I can be among items wonder about. Answer our Minister Abam Gayet Tons of Gayet House. He has told my buying Sunday and Juma. He and wonder get to a I buy one and come up and deliver at his family down with you and go out with that. I buy one at you. And Anzo Anisola and Kari. I know that you choose. So can I buy one and go out? But I mean, it was the mother who was charging. She must have lacked you. I was. I'm going to go to the house. Zaka da Yesu ya suma akwai kita akwai kiyayya yau ka zama ahlus sunna wani ya zama ahmadiyya ni shi ya kusanta da kai marafi da wanda ba musulmi yau ka zama tijaniya shi wani ya zama ibadiyya ko istiqama ni shi ya kusanta da kai better than wanda ba musulmi wata kila an ba amata iska idan tijaniya yace zai je masallaci ahmadiyya zai ba su sai amma yau akwai kristoci da suke so mukami na duniya mun zo ma minbari mun yi ba su yi magana da mutane kaga wani aspirant ne nan zuwa zama MP ko tana son ta zama MP sha bude mata kofar masallaci minbari ma yana zuwa amma ke da malam ya doke hutu ba ce kungo da yawa jama'a din da suke so ko take so saboda wata maslaha da ta shafi mutane to yau na laifi a ce mu je su ya so mu ko da ta kai bambancin akida mu yi ababa tare amma resources human resources da capital resources to Ahmadiyya ne ya haɗu da tijaniya na tijaniya ya haɗu da na shi'a ya haɗu da istiqama za ka ga mun yi karfi ki jama'a yi kokari ni na da kabi shi a sallah kai ahli sunna ba laifi ba ina da kabi Ahmadiyya sallah kai tijaniya ba laifi ba ko muna magana kai ilimi ba tsani ci to da gomin jama'a yau ga hajji da ɗan wani suka ci sakaran jiya saboda Allah cikin aikidun nan duka waye ke tawafin shi New York ko Morocco za shi duka an haɗu wuri guda daga Makka aka je aka yi tawafi layyan da muka yi sakaran jiya waye ce shi ba babban sallah shi nan ba yana jira wani babban sallah duka lokaci da ya muka azumin da muka yi wancan lokaci wai ce ba lokacin azumin shi ba cike ake dunnan duka na bambanci ce ba azar ma Allah saura
ita kuwa Dr. Nasiba Tahir ita jawo hankalin iyaye mata da cewa lokaci ya kai da adama da su a duk wani harkokin siyasa idan abu na tashin hankali ya faru ya fi shafin mata
da farko bincike na nunawa cewa mata population mu na da yawa yafi maza na biyu kuma inda matsala ya zo rikici ya zo tashin hankali ya zo mu mata ke wahala domin su yace da yara kuma mu ne raunannu matsalan na kuma na tuwo a kwariya sosai sai sa ya kamata inda za a zauna a yi tunani yaya za mu kiyaye kwanciyar hankalin da muke da su ya kamata a sa mata ciki ba wai don a sa shi kwamiti ba domin mun cancan bayan wannan kuma domin in hasari ya zo mu yake shafan musamman
su muna fatan waɗannan bayanai da jawabi zai yi tasiri a rayuwar matasa musamman masu tasowa da wannan za mu shiga madafa
na tuna gani zan ba ki lokaci na tun da kin ka nuna ƙauna dare da rana ba ki nuna so
kuma aja Zara Fatima yau wani abinci zaki muna
yau zan yi tuwo shinkafa da miyan kuka
tuwo shinkafa da miyan kuka ya ake yin shi me ya kamata mace ta nemi ta ajiye kafin ta fara wannan abinci
okay so kowa da abin da yake so kamar ni yafa misali ina so tuwo shinkafa miyan kuka da naman rago na samu naman rago na samu salmon yeah samu emia samu dawa-dawa samu kuka samu fresh tankwana samu onion shin samu tomato sana so farko zan zabke namu ne namun zabke wani ina nika ina so natural spices ban so irin onga da abubuwa na ina nika kakaju na ni da garlic na shin sa mishi gishiri da maggi kadan shin zabke namu ne da kyau isa namu ne ya zabku na ga namu ya yi taushi kadan miyan kuka na ni ban so mai cikin miyan kuka na ina yin shi ne raw ba mai isa shin sa mishi ruwa na sa ruwa kadan shin daga yan miya na da dawa-dawa na shin sa cikin shin nika albasa ina bar albasa na yawai fi tomato saboda kar kuka yi yanke in sa mishi tomato kadan ina son tankwa sosai shi tankwa ya ci na blend shin sa shi cikin shin bar shi ya tafasa sosai in sa mishi maggi taste in yayi okay shin kada kuka na ina kada kuka na miya na yayi ready kenan shin zon tuka tuwo shinkafa na miya na is ready I'm a fast cook
yake tuka tuwo shinkafa
okay so tuwo shinkafa shinkafa dai is easy ba kaman tuwon gari ba to shinkafa ko kan gas ka zaka kai shi in ka sa shinkafan ka in ka sa ruwa ya tafasa shi ka zuba shinkafa isa in shinkafa ya zo nuna kai ta duba dai testin ya fi me shinkafan ya taushi ya taushi ya ga kagan kaman ya kai lokacin da zaka tuka shi ka tuka shi da kyau ka kawo kwarya da maran ka ka buga tuwon ka da kyau ka sai tuwon ka is ready
okay to shi miyo kuka bai ga tuwon shinkafa da me kuma ke ci
kai ka ci shi da tuwon gari zakai ka ci shi kuma da eba zakai ka ci shi da amala zakai ka ci shi da ba isa miyan kuka ina tafiya da babadewa
to madalla nan ni hawo Abdulkarim miyo kaniya zan tsaya sai sabon mako idan Allah ya kai mu
an gaishe ki Hawwa'u da tawagarki masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Hawwa'u Abdulkarim da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin shirin sai Fiona wa Mailin Dudu da ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da suka ba da gudunmawa ta nasarar shirin ni Aisha Mu'azu ke muku sallama daga nan birnin Washington DC